sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Tari, muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 22 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hadiza da kanin labaran duniya.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe cikakken rana ta farko a ofis jiya Alhamis. Yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa na daidaita tunkar annobar coronavirus, wacce ta shafi mutane a Amurka fiye da kowane wuri a duniya. Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka zai iya kaiwa sama da 500,000 a watan gobe, a cewar shugaban Joe Biden a jiya Alhamis, yayin da yake bayanin shirin gwamnatinsa na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa. Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da duniya ke fuskanta yanzu, ne kyakkyawan fata da manazarta ke kafa-kafa da shi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa akalla mutane 9 suka mutu a wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai a jihar Niger da ke Nigeria.
Ran hargitsi din a kokarin su gudu sai suka faɗi can daji aka tinso ga wakin su. To akwai waɗanda aka yi asibiti.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Nigeria ta ce adadin ƙananan yara da ba sa zuwa makaranta ya ragu da kusan kashi 1/3. Sannan za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara nuna shakkunsu game da ko za su samu allurar rigakafin corona, a ce sa ran gwamnatin kasar za ta karɓo a ƙarshen watan nan. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka, wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe cikakken rana ta farko a ofis jiya Alhamis. Yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus, wacce ta shafi mutane a Amurka fiye da kowane wuri a duniya. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 24.6 daga cikin fiye da miliyan 97 a duniya. Ɗaya daga cikin dokokin na Biden za ta samar da ƙarin sirinji, wanda masana har haɗa magunguna suka gano yana ba su damar zaro ƙarin maganin na allura daga cikin kwalba. Wata dokar kuma ta Biden ya ba da umarnin sanya takunkumin rufe fuska da hanci cikin motocin jigila da jiragen ƙasa da kuma filayen jirgin sama da ma cikin jiragen sama. An bayyana cewa sanya takunkumin rufe fuska da hanci abu ne mai sauki, amma kuma ingantaccen hanya rage yaduwar cutar. Har ila yau a rana ta farko ta Biden a ofis, babban masanin cututtukan kasar ya ce Amurka za ta shiga cikin shirin duniya na samar da rigakafin COVID-19 don tallafawa kasashen matalauta. Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka zai iya kaiwa sama da 500,000 a watan gobe, a cewar shugaba Joe Biden a jiya Alhamis, yayin da yake bayanin shirin gwamnatinsa na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa. Biden, wanda ke cikin ɗakin Roosevelt na fadar White House, ya gabatar da shirinsa mai shafi 198 a gaban wani gungun manema labarai. Yana tare da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da babban mai bashi shawara akan cutar coronavirus Dr. Anthony Fauci, kafin sanya hannu akan dokokin shugaban ƙasa 10 da suka shafi annobar. Burin shugaban ƙasar shine yi wa Amurka miliyan 100 allurar rigakafin cikin kwanaki 100 masu zuwa. Wasu cibiyoyin rigakafin al'umma 100 da gwamnatin tarayya ke tallafawa za su buɗe a duk faɗin ƙasar nan da wata mai zuwa. Wannan zai kasance ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen aiki da ƙasarmu ta taɓa aiwatarwa, Biden ya faɗa bayan ya sanya hannu kan dokokin waɗanda suka haɗa da buƙatar matafiya daga ko'ina a duniya zuwa Amurka su gabatar da shaidar cewa gwajin COVID-19 ya tabbatar ba su ɗauke da cutar.
An jima kaɗan, Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu, kimanin mutane 9 ne aka kashe a wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Harin wanda aka kai a daren jiya Alhamis a ƙauyen Kotonkoro da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihar Zamfara. Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Kimanin mutane tara ne aka kashe a wani sabon hari da ƴan bindiga suka kai a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai ya faru ne a ƙauyen Kwaton Kwaro dake cikin yankin karamar hukumar Mariga a cikin daren Alhamis din nan da ta gabata wayewar garin yau Juma'a. Dama dai yankin na Mariga mai iyaka da jihar Zamfara ya shafa mata wannan matsala ta ƴan bindiga. Alhaji Idris Ibrahim T.O. Shine shugaban karamar hukumar ta Mariga ya tabbatar da kai wannan hari.
To abin da ya faru a ajiya banki ne suka shigo a garin Tanko, kuma ko da suka shigo kawai sun shigo sun bude wuta ne ba tare da neman ko wani shago ko wani mutum su kama ba. Sun bude wuta kan mai uwa da wani aka rasa rayuka guda tara, kuma irin wasu an halbe su din a kokarin su gudu sai suka fadi can daji aka tsinto gawawwakin su. To akwai waɗanda aka yi asibiti. Yau da safe mun samu report cewa guda ya rasu a Bina, akwai guda wanda aka rufa zuwa Sokoto. To so far muna saurari dai ba mu samu report na anything yanayin yadda condition ya shake ba, amma dai akwai wasu wanda aka tayar suka tafi gurin.
Na'am, yanzu ka ce an yi janaizar mutanen tara yanzu da safen nan kenan.
Yanzu me da janaizar tara yanzu haka muna nan cikin garin Kwaton Kwaro muka hadu aka yi janaizar din.
To yanzu me zaka ce akan wannan abu chairman?
To abin da zan ce dai ya wannan darbawa ne daga mai indilla, kuma na san ba wuce haka ba a matsayina na shugaba. Allah ya jarabce ni kuma na karba, amma ina addu'a akan Allah ya isan mu waɗanda aka yi mu wannan abu.
To amma yanzu akwai jami'an tsaro garin?
Yanzu haka akwai jami'an tsaro sun bazu a cikin daji wasu kuma nan cikin gari, sannan akwai road block da aka yi akan hanya.
A lokacin da na kira kakakin ƴan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan al'amari, ya ce zai yi bincike sannan ya yi bayani daga baya, amma har ya zuwa hada wannan rahoto babu wani bayani daga wajensa. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger kawowa yanzu bata ce komai ba akan wannan sabon hari. Amma a cikin wata hirar da muka yi da shi a cikin makon jiya, sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Alhaji Ahmad Ibrahim Matani, ya ce suna kokarin fatattakar waɗannan ƴan bindiga da suka addabi jihar Niger.
Gwamnatin nan tana daukan matakan tsaro. Yanzu a maganar da muke da kai akwai operation jawa da ake gudanarwa, domin abin da muka gani shine mutanen sun bazu ne a cikin jiha.
Wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ke yin wata ziyarar aiki a garin Kwantagora dake kusa da karamar hukumar ta Mariga. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Nan take shugaba Joe Biden ya fara soki manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen rattaba hannu kan ɗaya daga cikin jerin dokokin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Wani ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta taƙaita iskar gas mai sauya yanayi. Bayan kwashe shekaru hudu gwamnatin tarayya bata damu da batun ba, dokar ta buƙaci dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don ta ƙara matsalar sauyin yanayi. Daga cikin tanadin dokar akwai soke aikin bututun mai na Keystone, aikin da watakila ya zama alamar hanhawar manufar sauyin yanayi fiye da kowanne a cikin gwamnatocin uku da suka gabata. Ƙasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su haɗa kai don tunkara ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu, wani kyakkyawan fata da manazarta ke kafa-kafa da shi. Mai magana da yawun China Hua Qingyang ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka mai da hankali a kansa. A cikin jawabin da ta yi jiya Alhamis a Beijing, ta ƙara da cewa na yi imanin cewa tare da haɗin gwiwar ɓangarorin biyu ka ƙarfafa dangantakar Amurka da China na iya rinjayar masu muguwar manufa. Ta kuma yi wa shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa. Da alama tana shata hanya ne don farfaɗo da dangantakar Amurka da China da gwamnatin Trump ta wargaza. Duk da haka, ƴan mintoci kaɗan bayan an rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, China ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba Donald Trump, ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Mike Pompeo. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump dan lokaci yayi nazarin shari'ar. Yan majalisar wakili na Democrats da suka kada kuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzura tarzoman da aka yi a ranar 6 ga watan Janairun sun nuna buƙatar son a yi hanzari yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa. Suna cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar dokoki su ci gaba. Amma McConnell ya faɗa wa takwarorin sa sanatocin Republican a wani kira jiya Alhamis cewa dan gajeren jinkiri zai ba Trump damar shiryawa da hada kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace. Dan majalisar dattawan Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa yiwuwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokaci a tsakiyar watan Fabrairu. Ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisa ya faru da sauri kuma hakan bai dace da lokacin da kake buƙatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba.
A gaida Hajiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a inda ake korafe-korafe kan yanayin tabarbarewa a fannin ilimi a Najeriya. Gwamnatin kasar ta bayyana cewa an samu raguwa na adadin yaran da ba sa makaranta da miliyan 347,590 daga miliyan 10.1 zuwa miliyan 6.9. Wakiliyarmu Halima Abdurraouf ta aiko mana da wannan rahoton.
Ministan ilimi Malam Adamu Adamu ne ya bayyana hakan a yayin jawabi na taron manema labarai don ayyana nasarorin da ma'aikatar ilimi ta samu a shekarar 2020. Yana mai cewa gwamnatin kasar ta samu rancen dala miliyan 611 daga babban bankin duniya domin tallafawa ilimin bai daya a jihohin kasar 17. Yana mai kara da cewa za a yi amfani da kudaden wajen aiwatar da tsarin samar da ingantaccen ilimin bai daya da aka yi wa take da bizza a dukkanin jihohin Arewa maso yamma da gabas sha uku tare da jihohin Neja, Oyo, Ebonyi da Rivers. Gwamnatin Tarayyar Najeriya dai ta ayyana cewa yaran miliyan 347,590 ne suka koma makaranta a cikin shekara ɗaya da watanni 7 sakamakon ayyukan da ma'aikatar ilimi ta gudanar domin samu mafita ga matsalar rashin zuwa yara makaranta a ƙasar. Ko me masana a fannin ilimi ke cewa kan wannan lamarin samun rage adadin yara da ba sa makaranta? Dr. Faruk BB Faruk ya ce
gaskiya na da tantama akan wannan adadi da gwamnati ta fito da su saboda son ga alama musamman a inda na san cewa yara ba sa zuwa makaranta sosai ba an yi wani hubbasa musamman ce kamar a tambaya a ce ajujuwa nawa aka gina a wa'annan shekarun wanda za su iya daukan yara miliyan 3 da wani abu a primary school, malamai nawa aka diba wanda karin malaman nan zai tabbatar maka da cewa idan an samu karin yara ne da za a iya koyar da su a wa'annan kananan makarantu wato primary school. Su kansu makarantun guda nawa aka kara a cikin wa'anda suke nan? Dan dai ni na san ban ji wani gwata gwamnati musamman a Arewa inda yaran suka fi yawa da suke yawo a titi suna bara, ban ji wata gwamnati da take tutiyar cewa ai a shekara ɗaya ko a shekara biyu ko a shekara uku ta gina sababbin ajujuwa kuma ta dauki malaman da za su iya tabbatar min da cewa wannan kididdiga daidai bace.
Sai ra'ayoyin iyaye kan batun raguwa da aka samu a adadin yara da ba sa makaranta.
Sunana Mama Balaraba Abdullahi kuma ni ce zonal woman leader na Hausa Fulani FCT chapter. To ragin nan ai tasirin ma ni a waje na ban gamsu ba. Abin da yasa ban gamsu ba maganar rage wannan, to an bar yara wa'ansu an dakile su a gida. Kowa yana so ya je makaranta, amma abin da nake so a gane shine makarantar nan shine the most important thing. Ko almajiran nan da kuke gani inda kaman yanda aka fara system a Kano, aka ce kowanne makaranta na tsangaya za a mai da shi kaman makarantar boko, a samu malami jajirtacce yana koyar da su. Na
wannan ya wace ya wacan baran ma ba za su yi shi ba kowa zai zauna kuma sannan ita kanta community da duk inda yaran nan suka fito an ƙara mu wajen karfi in ko har gwamnati ta san tana iya daukan nauyin ɗawainiyan yara waɗanda ba su da galihu su biya a biya musu kuɗin makaranta to ai kalilan ne abinda za su yi a kowane community
sunana Dr. Gloria Laraba Shuda Emina nake shugaban mata da kungiyoyin Najeriya
kila saboda abincin da ake ba su kinsa ana bada abinci a makarantu kuma yanzu akwai sensitization a kan mata su je makaranta wasu state din ana ba free tuition ba za su biya kuɗin makaranta ba
kamar yadda ministan ilimi ya bayyana ragin da aka samu dina kunshe ne a rahoton hukumar girdiga ta Najeriya da ta kwararta na kidayar al'umman kasar wanda suka yi nuni da cewa an shigar da yara miliyan 1,792 da 833 makarantun gwamnati da masu zaman kansu sai wasu kusan miliyan 1.5 da aka shigar a makarantu kamar na almajirai da sauransu Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf yayin da Najeriya take sa ran karbo allurar rigakafin cutar corona a ƙarshen watan nan na Janairu daga wasu kamfanoni da ke harhaɗa magunguna na kasashen ketare babban darakta hukumar inganta lafiya matakin farko na kasar Dr. Faisal Shaibu ya ce hukumomin za su tabbatar rigakafin ya isa yankunan karkara a duk faɗin Najeriya amma wasu 'yan Najeriya suna tantama ko talakawa za su samu rigakafin ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta hada mana
A ƙarshen wannan wata na Janairu ne Najeriya ke sa ran karɓo rigakafin cutar corona daga wasu kamfanonin harhaɗa magunguna na ƙasashen ƙetare. A cewar babban daraktan hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa, Dr. Faisal Shaib, hukumomi za su tabbatar rigakafin ya isa yankunan karkara a ƙasar. Dr. Shaib ya ƙara da cewa hukumomi sun ɗauki matakan tantance rigakafin kafin a fara ba da shi. To sai dai 'yan Najeriya sun fara gabatar da tambayoyi kan ko suwa za su fara samun rigakafin kasancewar rigakafin da za a shigo da shi bai wuce 100,000 ba. Alhaji Dahiru Ibrahim da ke jami'in kungiyar agaji ta Jama'atul Nasirul Islam a jihar Filato yace suna kan wayarwa al'umma kai kan cutar corona.
Kana kokarin ka ja hankalin wasu mutane ne wasu fahimta wasu ba su fahimta ba wannan gaggawar ce namu COVID-19 amma kuma an sani yana barna Allah ya taimaka sun samu alluran to amma matsalar ita ce suwa za a fara yi wa shin gwamnatin tana da karfin tattalin arzikin da za ta sa a yi wa talakawa da sauran jama'a to anan da yana roƙo tun da an faɗa hakan din to lalle a yi ƙoƙari domin wa'ansu nan su ba su ma yadda da allurar ba kin ga kenan dole ne mu yi ƙoƙari a wayar da kan jama'a
shi ma Pastor Julius Arabo jami'i a kungiyar haɗin kan Krista wato Kan a jihar Filato yace kamata yayi gwamnati ta fito fili ta yi bayanin irin tsarin da ta yi na bada rigakafin
gwamnati ta yi tunani mai kyau idan Najeriya ana da misalin mutane miliyan 200 sannan aka kawo allurai guda 100,000 wa za a ba wa za a hana idan talakoki sun ce a fara da su za a ba su za a yadda a fara da su irin wannan sanarwa na gwamnati ya sa shakka a tunanin jama'a da yawa yana yi kamar inda ake ce cutar na manya ne yanzu ma zama kamar rigakafin na manya ne mu dai muna ce idan alluran ta zo idan ta kai kanka aka ce ka zo ka karba ka je ka karba domin ka tare kanka amma gwamnati zai yi kyau ta fito fili ta ga jama'a idan ma akwai sauran da za a sake kawowa ne a kawo sauran domin jama'a ban gaskiyan su ya san cewa akwai tunanin gwamnati domin kariyar su daga wannan cuta
shugaban kungiyar masu harhaɗa magunguna reshen jihar Filato pharmacist Dauda Dangiwa yace saboda sabon nau'in cutar corona da ta bullo akwai yiwuwar sake duba irin rigakafin da zai magance kwayar cutar
mun san in an samu sabon juyi na corona maganin da aka shirya tun farkon fari za ta rigima da ita ba za ta magance ta totally ba dole ta zo da ita ma kare kanta daga magungunan da muke yi kamar pharmacy wanda suke angwane kamar a sa su suna goje-goje domin suna kusa da jama'a sukan shiga wajen ma wani lokaci kafin su je asibiti
Najeriya da ke da mutane fiye da miliyan 200 na sa ran yi wa kashi 40 na al'umar ta rigakafin wato kimanin mutane miliyan 80 kafin karshen shekara ta 2021 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wannan kasashen duniya na ci gaba da mika sakonnin fatan alherin su da ta yi shugaba Joe Biden mulla bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 46. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akan kenan. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani dangane da waɗanda suka mika wannan sakonni. Sunana Mahmud Lalo. Wanda kwashe shekara hudu ana zaman doya da manja, shugabar kungiyar gudanar da harkokin tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi lalle marhaban da zuwan shugaba Joe Biden a matsayin sabon shugaban Amurka.
Once again, after four long years, Europe has a friend in the White House.
Ake bayan shekara hudu, lahiyar Turai ta samu aboki a fadar White House, kama daga abin da ya shafi sauyin yanayi zuwa kiwon lafiya, daga fasahar zamani zuwa demokradiya. Waɗannan batutuwa ne da suka zama kalubale ga duniya waɗanda suke buƙatar ƙarin haɗin kan ƙasashen duniya. Prime Minister Britania Boris Johnson ya kasance makusancin tsohon shugaba Trump, amma a ranar Laraba sai gashi yana cewa shi da Biden suna da manufofi iri ɗaya.
It's a fantastic thing for America.
Yace wannan abin yabawa ne ya samu Amurka. Abin ci gaba ne ga kasar saboda ta shiga wani halin gaggawa. Su makawayen Amurka da ke yankin Asiya da ƙetaren tekun Pacific sun yi marhaban da sabuwar gwamnatin ta Amurka. Scott Morrison shi ne Prime Minister ƙasar Australia.
There's a lot of work for us together.
Yace akwai ayyuka da dama a gabanmu, kama daga batun sauyin yanayi, makamashi, tsaron ƙasa da ƙasa, da kuma uwa uba batun tsaron yankin
Indo-Pacific.
Shi ma Prime Minister Japan Yoshihide Suga dabbaka kalaman Prime Minister Australia ya yi. Yace ina fatan samun haɗin kai da sabon shugaban ƙasar domin samar da hulɗa mai cike da walwala a wannan yanki. To da yawa dai ina kallon waɗannan kalamai a matsayin wani abu da ke nuni ga irin barazanar da China ke yi a yankin, yayin da ita ma Beijing din take yakuwar ganin an sabunta dangantaka tsakanin Amurka da China. Hua Chunying shine kakakin makarantar harkokin wajen China. Yace muna fatan sabon gwamnatin Amurka za ta kalli hulɗar da ke tsakanin China da Amurka da idan basira. A da ranar Laraba, China ta saka takunkumi akan tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wasu jami'an gwamnatin Trump. Lamarin da majalisar tsaron kasar ta Biden ta kwatanta a matsayin wanda bai dace ba, abinda wasu masu sharhi suka ce ba su yi mamaki ba. Julie Norman mai fashin baki ce kan harkokin tsaro kuma malama a jami'ar London.
The incoming administration will also maintain.
Shin wannan gwamnati da ta shigo za ta ci gaba da zama mai kirsa ga China? Na ga wannan wani fanni ne da za a samu haɗin kan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar Amurka, amma wanda zai samu sahanin ƙawayen ɓangarorin biyu. To a gefe guda kuma shugaban Iran ya ce komai na halin Biden dangane da makomar yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran da aka cimma a shekarar 2015, wanda shugaban ya ce zai sake shiga idan har hukumomin Tehran suka cika alƙawuran da suka ɗauka. To shi dai jakadar Rasha Amurka ya kwatanta rantsar da gwamnatin Biden a matsayin wani sabon babin dangantaka da hukumomin Washington, sai dai babu wani bayani da ya fito daga bakin shugaba Vladimir Putin a hukumance. To a da ranar da ya karɓi mulki, shugaba Biden ya sanya hannu kan wasu dokoki na gashin kansa waɗanda suka kifar da wasu tsare-tsare da gwamnatin Trump ta samar, daga ciki har da sake shiga matsayin da aka cimma ta Paris dangane da sauyin yanayi. Ya kuma tura wata bukata ga majalisar dokokin Amurka don neman a baiwa wasu mutum miliyan 11 takardun zama a kasar. Ya kuma yi alkawarin zai wa mutum miliyan 100 allurar rigakafin cutar corona cikin kwana 100 sa na farko a ofis. Masu sharhi da dama na ganin yaki da annobar ta corona shi zai zama mai babban kalubale na farko. Shugaba Biden ya kwashe kusan shekara 50 yana rike da mukamai daban-daban. Yayi wa'adi biyu a matsayin mataimakin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Ya kuma yi fice wajen samun haɗin kan jam'iyyu a majalisar dokokin ƙasar. Wasu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma mu jiko idan Allah ya fi mu. Yanzu a madadin Harold Ridgewell da kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa kasance lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum, sakon mu na farko ya fito daga Kawo Mai Ruwa Bajoga, yace assalamu alaikum bi Hausa, yace muna taya sabon shugaban kasar Amurka murnar shan rantsuwar kama aiki da fatan kalubalen da ke gaban sa Allah ya bashi ikon shawo kansu da kuma duba kasashen mu na Afrika domin maido da hulɗar dangantaka tsakanin su. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, yace ina yabo da jinjina zuwa ga gwamnatin jihar River ni some white akan gudunmuwar naira miliyan 500 da ya baiwa ƴan kasuwar jihar Sokoto waɗanda ibtila'in gobara ta shafa. A ƙarshe ina fatan gwamnatin Arewa za su bada tasu gudunmuwar. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Ibrahim Katsina da Malam Garba na Halli Kamba, suka ce baki daya ya kamata gwamnatin Najeriya ta fara samar da rigakafin cutar zazzabin cizon sauron kasar domin ita ce babbar cutar da ta mamaye al'umma musamman talakawa marasa gata kuma malaria tafi corona ID a Nigeria. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Yusufa Mai Leda Gwalalo jihar Bauchi, yace assalamu alaikum bi Hausa, yace da Allah ku bani dama na yin kira ga gwamnatin Nigeria ta gaggauta kaiwa al'ummar jihar Zamfara dauki ganin yadda ƴan bindiga suka addabi jama'ar jihar wajen garkuwa da su da halaka su. Allah ya raba nagari da mugu amin. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Kota Donari da Haruna Tankuli Garbumiga a jihar Jigawa, suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku. Hakika malaman makaranta suna godiya da fatan alkhairi ga shugaba Muhammadu Buhari a bisa hannu da ya rattaba akan wasu kudurori da ministan ilimi Malam Adamu ya samar domin inganta rayuwar malaman makaranta. Da fatan shugaban kasa zai kafa committee da zai sa ido wajen tabbatar da wannan kudurori domin a lokuta da dama rijiya tana bada ruwa guga tana hanawa. Sai kuma sakon mu na karshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau, yace muna taya sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden da mataimakiyar sa Kamala Harris murnar karbar sitiyarin sarrafa harkokin mulkin kasar su ta Amurka. Ubangiji Allah ya taya su riko kuma ya musu shagora. Amin sum amin.
Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na karshe, wato labarai a takaice.
Cikakkiyar rana ta farko a ofis shi Alhamis yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus wacce ta shafi mutane a Amurka fiye da kowane wuri a duniya. Daya daga cikin dokokin da Biden za ta samar da ƙarin sirinji wanda masana harhaɗa magunguna suka gano yana ba su damar zaro ƙarin maganin allura daga cikin kwalba. Har ila yau a rana ta farko ta Biden a ofis, babban masanin cututtukan kasar ya ce Amurka za ta shiga cikin shirin duniya na samar da rigakafin COVID-19 don tallafawa kasashen matalauta. Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan kasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar kalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump ɗan lokaci ya yi nasarin shari'ar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Sanju Amadadin Hadiza Kyar wadda take yana gabatarwa sai kuma Julie Leather Creation da ta hada mana sauki da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.